Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta kama tare da gabatarwa taron 'yan jarida wani limamin Kirista a harabar cocin da ake zargi da saye tare da karbar yaren da aka sace don yin tsafi. Rundunar 'yan sandan ta jihar Ogun tana zargin Pastor Samuel Babatunde, limamin cocin Tiravin da Seraphim Church, da sayen yara biyu da aka sace kana aka yi tsafi da su. Da yake magana da manema labarai a cikin harshen Yarbanci, Pastor Samuel Babatunde a harabar cocin inda an katono tare da zakulo gawarwakin yaren biyu da aka ce ya saya naira 50,000 kowannen su, ya musanta saye tare da yin tsafi da yaren. Ya ce gawarwakin da aka tono harabar cocin na alade ne ba na mutane ba. Pastor Samuel Babatunde ya ce ya turbude alade ne don ya kaucewa aikace-aikacen shedan, sannan cocin ta samu zaman lafiya. Amma wanda ake zargi da satar yaran da sayarwa limamin cocin mai suna Jarmaya Ademola ya ce limamin cocin ya biya shi naira 50,000 ga kowane yaro daya da ya sace ya kawo mishi. Jarmaya Ademola ya ce limamin coci Pastor Samuel Babatunde ne ya ce ya kawo mishi yaran biyu akan naira 50,000 kowannen su, kuma ya kawo masa ya biya shi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce wanda ake zargi da satar mutanen ya tabbatar da ya sayarwa limamin cocin yaran.
On interrogation, he confessed being a serial kidnapper and mentioned a prophet of the white garment church as the receiver of the kidnapped children. The floor of the church was dug as described by the first suspect and parts strongly suspected to be human parts were dug out there. We have commenced forensic investigation into the case and I want to assure you all that no crime detected will go unpunished.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce a lokacin da ake binciken Jarmaya Ademola ya amince cewa shi kasaitaccen mai satar mutane ne, kuma ya faɗi sunan Pastor Samuel Babatunde da cewa shi ya sayi yaran da aka sato an gina a daɗin cocin kamar yadda mai satar mutanen ya yi bayani, kuma an zakulo sassan mutane a harabar cocin. An fara binciken masana don tantancewa. Ahmed Ilyasu ya ce ina tabbatar muku cewa duk wanda an ka samu da laifi zai fuskanci shari'a. Satar mutane musamman yara a Najeriya dai yana son ya zama ruwan dare a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.